بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معك يا أمو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى يقرا هذا فسكوكم أديدي وانا رانا دمكي كراتوج كل الدفع نتو الأحكام. لا، الإمام العلامة الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي. إذا ما أمان تابا من أتكم بابنا باب تشفوت، إنما أنا يكا من حديثي لعبد الله بن مسعود جميل تهيا. إن شاء الله تعالى ذامو كار كرنت ونا حديثي كم كار شعبين دي ما نصورا سنسيم تيد حديثي نقبا. ما لتي وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلم السورة من القرآن. التحية لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحية لله وذكره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. حديث لك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: عبد الله بن مسعود كي سوى علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، ما زال يا كويا منتهيا كفي بين كفيه tafukan hannu na yana tsakanin wato tafukan hannayensa. Kama yu'allimuni surata min alquran, kamar yadda yake koya min sura na qur'ani. Sai ya ce min attahiyatu lillah, dukkan gaishe na Allah ne, was salawatu, dukkan salloli na Allah ne, wat tayyibat, dukkan dadada sarkaka na Allah ta'ala ne. Assalamu alayka, amince tabbata gare ka ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi. Wa rahmatullahi wa barakatuhu, kuma rahmar ubangiji da tabbata gare ka da kuma albarkatun sa. Wazalla yace assalamu alaina, aminci ya tabbata gare mu. Wa ala ibadillahi salihin, kuma aminci ya tabbata ga bayin Allah na gargaru. Ashhadu an la ilaha illa Allah, ina shaidawa ba ambata da gaskiya sai Allah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, kuma ina shaidawa annabi muhammadu bawan Allah ta'ala ne kuma manzon shi ne. Wa fi lafzin aw lafzi, idza qa'ada ahadukum, maza Allah yace idan dayanku ya zauna lis salati, a cikin sallar sa domin yayi tahiyya, domin yayi addu'a. Fal yaqultu, yace attahiyatu lillah, sai ambaci kwatankwacin haka. Wa fi, a cikin kuma maza Allah yake cewa: fa innakum idza fa'altum dhalika, idan kuka aikata haka, fa qad sallamtum ala kulli 'abdin salihin, lallai kun roki wato aminci ga duka kowane bawa nagari. Fis sama'i wal ard, asan yake ko a ƙasa. وفيه اتكي حديثا: فليتخير من المسألة ما شاء، سيبا ويا زعبي أبندا يقداما نعد دعا. وتنساتي من منتقينا عند قبل عند أنت عندما زال يكسوا: فليتخير من المسألة ما شاء، سيوا متن زي زعبي أبندا يقداما نعد دعا. Cewa mutum zai zabi abin da ya ga dama na addu'a, sai muka kawo matsalar yin addu'a da larabci, afwan, yin addu'a da abin da yake ba larabci ba. Muka kawo sabanin malamai, muka ce akwai magana Imam Malik da Isaac ibn Rahawiya da wasu daga cikin Shafi'awa suna cewa duk wanda yake yi addu'a a cikin sallah da addu'a wacce take ba larabci ba, to ya bata sallarsa. To imamu Shafi'i shi da yaki haka, amma kuma bai bata sallan mutum ba. Kuma muka ce wannan shine zabin Sheikhul Allamah Dr. Muhammad Thani, wannan shine shi ma zabin sa. Yana cewa sai dai mutum yayi addu'a in ya idan da sallah, in yayi sallama, amma kare ce zai addu'a a cikin sallah da Hausa misali ko da Hausa ko abin da ya kama da wannan wani bangare kuma akwai malamai kamar su Shafi'iyya da Hanabila suka ce indai ba zai iya ba indai ba zai iya larabcin ba ko kuma shi larabci ba ba ta da karfi to babu lil ajiz haka ga wanda kuma bai larabci ba ya da karfi wannan shine abin da daga cikin manyan manyan malamai na wannan zamani Muhammad al-Mukhtar al-Shaqiqi ya zaba shi ba yake cewa babu laifi idan mutum ba zai iya yin addu'a da larabci ba tunda ubangiji ubangiji ne na larabawa da ba larabawa ba ita kuma sallah addinin musulunci a gira shi akan sauki ne ba zai kace dole kowa sai ya iya larabci ba to idan aka ce za a hana shi addu'a a cikin sallah to kaga ka hana shi wani lagwaya da ubangiji ya bashi saboda haka a bar shi kawai addu'a ubangiji yana jin kowane yare tun da ba shi ya halice mu ya sanya mun muka bambanta yaran mu kuma ya bambanta saboda haka wannan babu laifi duk wani ba zai iya yin addu'a ba wanda bai iya larabci ba yana da wasu bukatu musamman wajen sujada kaga wajen yana addu'a sosai babu laifi ya addu'a haka zalika wajen tahiyyar karshe duka wannan babu laifi ya addu'a wannan muka ce ya fi daidai da wato sauki na shari'a ya fi daidai da sauki na shari'a to sai akwai idan an lura wannan tahiyya na Abdullahi dan Mas'ud sai da aka fara cewa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin sannan kuma sai aka ce ashhadu an la ilaha illallah wato sai da aka fara gabatar da at-taslim kafin ashhadatai sai abun galibi a tahiyyar da muke a cikin fara cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina sai ka zo kawo kuma kalmar shahada to akwai kuma ruwaya da ta zo ita kuma akan cewa mutum zai iya fara gabatar da shahadatai din akan taslim din to za mu yi magana insha Allah a game da maganar ingancin ta ko rashin ingancin ta tunda ana dan tambaya din ana ganin sa a wasu hadisai akwai hadisi guda biyu da suka zo a wannan babi na farko shine abinda Imam Bayhaqi ya fitar ta hanyar Muhammad ibn Ishaq da yake cewa haddathani ibn Shihab az-Zuhri wa Hisham ibn Urwa Hisham ibn Shihab az-Zuhri Muhammad ibn Shihab az-Zuhri da Hisham ibn Urwa ibn Zubair dukkan su ya ba sun ba da hadisi suka ce haddathani Urwa ibn Zubair ko wannan su yace Urwa ibn Zubair ya ba ni hadisi an Abd al-Qari daga Abd al-Qari wa kana amil li Umar ibn al-Khattab ya kasance wani ma'aikaci ne na Umar dan Khattab ala baitul mal a baitul mal muslimi qala sai shi عبد القاري كتوى سمعت عمر بن الخطاب يعلم الناس التشهد في الصلاة ناجي وتو عمر بن الخطاب ينا كويا ممتان تهيا ينا ناجي تهيا أسل لنسو وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينا كم منبر من زن الله صلى الله عليه وسلم سيا أنبتي ونا تهيا نرد عمر في كويا ممتان to a cikin tayin abin da yazo shine wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sannan kuma sai da aka fada wannan sai aka kuma aka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin haka ana an fara gabatar da kalmatu shahada akan wato lafzin at-taslim to wannan shi isnadinsa hasan ne isnadi ne mai kyau saboda shi wannan muhammad ibn ishaq sahibu siyar to amma akwai malamai da suka kokarin cewa wannan ruwayan kaman ba za ta iya inganta ba kaman ƙari ce munkara wato ƙari ce da ake gani kamar bai gama kiyaye hadisin ba shi wannan Muhammad ibn Ishaq dama wato yana da ɗan manakiyar a hadisansa to ana ganin kamar wannan yana cikin hadisansa da bai gama kiyaye su bai haddace su da kyau ba abinda sa malaman da suke faɗin haka shine saboda malamai manya da aka samu ɗaliban Imam Zuhuri an samu Malik ya rawaito hadisin shi ma Malik kuma ya fi Muhammad ibn Ishaq kafewa kasancewa ya fi shi tabbata a cikin ɗaliban Imam Zuhri an samu Ma'mar ibn Rashid al-Yamani shi ma ya rawaito wannan hadisin Ma'mar shi ma babba ne a cikin ɗaliban Imam Zuhri an samu al-Aili shi ma ya rawaito wannan hadisi daga kuma Amr ibn al-Harith duka waɗannan sun fi Muhammad ibn Ishaq tabbata ta fuskar hadda to dukkan su kuma an same su suna ruwaito wannan hadisi amma ba sa gabatar da kalmatu shahada akan kuma akan at-taslim din abinda suka saba shine idan muka saba karantawa kaga ko da ma Malik ne aka ce kawai ya saba ma ko Ma'mar to zai wuya a iya gabatar da ruwayar ruwayar wato Muhammad ibn Ishaq akan su balle kuma ya sa a murin wadannan manyan manyan dalibai zuhuri guda wurin hudu Malik na ciki Ma'mar yana ciki Al-Aini yana ciki sannan kuma Amr ibn al-Harith shi ma yana ciki duka wadannan ruwayoyin su yana cikin wato Sunan al-Baihaqi ibn Wahab ya rawaito daga Yunus ibn Yazid al-Aini da kuma Amr ibn al-Harith Imam Ad-Dazzaq shi kuma ya fitar shi ma daga Ma'mar daga Ibn Shihab dukkan su yanda suke ruwaito abin shine ashhadu an la ilaha illallah afwan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu sai sun gamba kuma sai a ce ashhadu an la ilaha illallah kuma wannan shine shi ma Malik yake fitarwa ya ruwaito to wannan kaga hadisin farko kaga bai tabbata ba wato ƙari ne da ake ya tabbata amma kuma ana ganin kamar wannan ƙarin shi wannan rawi Muhammad ibn Saqib bai gaba haddace ta ba saboda haka ruwaya ce wacce take ka iya cewa da'ifiya mai rauni to sai hadisi na farko nabi afwan shine hadisin Aisha shi ma hadisin Aisha ya tabbata hadisin Aisha ya tabbata ita kuma anata ɗaya daga cikin yanda take koyama wato su al-Qasim wato tahiya to daga ciki kuma tana gabatar da kuma at-taslimin kafin afwan at-shahadatain din kafin at-taslim tana fara cewa ashhadu an la ilaha illallah kafin ta fara cewa kuma assalamu alayka tana farawa ruwayanta yana cikin motsa na Imam Malik motsa ya ruwaya Imam Malik ya ruwaito ta hanyar Abdurrahman ibn al-Qasim da Yahya ibn Sa'id al-Ansari dukkan su daga Qasim ibn Muhammad daga Aisha take ga yanda Aisha ke cewa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ta gama sai ta ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh kaga shi wannan ruwayan ya tabbata saboda abuntattu ne Abdurrahman ibn al-Qasim da Yahya ibn Sa'id al-Ansari suke ruwaito shi daga shi al-Qasim ibn Muhammad al-Qasim ibn Muhammad kuma babban a cikin tabi'ai wato fika ne babban ne sai ba zai yi a tuhume shi da wani abin da zai zama kamar ya bauɗe ba in ba a da dalili don haka abin da yafi shine Aisha tana bada wato tahiyyar ne guda biyu ta kan bada da yadda muka sani din nan na baya da makaranta ta fara gabatar da lafazin at-taslim assalamu alayka ayyuhan nabiy kuma kafin ashhadu an la ilaha illallah amma kuma wani lokaci kuma ta kan fara gabatar da ashhadu an la ilaha illallah kafin assalamu alayka tana fara gabatar da wannan kuma wataƙila abinda za mu fi tsammani shi ta ɗauke shi ne wurin manzon Allah wannan yalwa din wannan yalwan cewa za ka iya gabatar da wannan da wannan ta an ɗauke shi ne wurin manzon Allah saboda haka musamman wanda zai yi ta yayar da Aisha babu laifi wata rana cikan sunna ce wata rana ya fara gabatar da kalmatu shahada kafin kalmatu at-taslim din haka nan kuma babu laifi ko mutum in zai yi ko da ba mata yin Aisha bane misali ta yin Umar ko ta yin Abdullahi dan Mas'ud duka zai iya fara gabatar da at-taslim din kafin shahadatain ko kuma ash-shahada din kafin at-taslim din saboda ta yin duka ai abu ne daya jinsi daya ne abinda Aisha ta ruwaito aka halatta mata kuma zai zama ya dabba ya shiga hasarin ta hiyoyin duka saboda haka babu laifi maganan gabatar da shahadatain in an ga wani ya fara ya ce shi dai wannan abu zai yi to babu laifi ko dai manzo Allah ya san Aisha tana yi ne tabbatar da aka haka ko kuma ta fahimci manzo Allah ya bar wannan abun ala si'a akan cewa abu ne mai yalwa za a iya yi to kaga ba za ka zo ka ce in wani ya zo ce zai yi kuma a ce za a hana shi ba saboda haka wannan ya tabbata duk wasu malamai suna ganin kamar wadannan sirwoto ne bil ma'ana da ma'ana amma dai wannan gaskiya ya hayyar Sa'id al-Ansari da shi da Abdurrahman ibn al-Qasim sirwoto duka su biyu su ittifaqi ko wannan su jabal ne ko wannan su wata kafafe ne su ji cince daga Qasim ibn Muhammad al-Qasim ibn Muhammad da alama tun Aisha zama zaunar da su nake tana koya musu irin uwa ta zaunar da yaran ta to kaga dole ya haddace ne ba za ka ce al-Qasim ibn Muhammad kawai ya su kurkuce bayan abin da ita gugoshi ce take goya mishi ba tutur kusan a wajenta ya ɗaya ɗiba ilimi masu mitarin yawa saboda haka duk babu laifi idan mutum ya ce zai ce assalamu alayka ayyuhan nabiy sai ta ashhadu an la ilaha illallah babu laifi in kuma zai ce ashhadu an la ilaha illallah ya fara gabatar da shi ya kuma ce assalamu alayka daga baya duk wannan babu laifi saboda wannan ruwaya ta Aisha wanda yake wata ruwaya ce tabbatacciya to sai kuma abu na gaba da zamu kara magana shi ma dai ishara yar ga kalwa akai shine shin ya halatta in ce bismillah sanan fara tahiyya akwai daga cikin magabata da suke cewa da suke fara cewa bismillah sai su fara kuma tahiyya din
to to akwai dai hadisi ne mai tabbata ba babu wani hadisi zuwa manzo Allah tiryan tiryan da ya tabbata cewa manzo Allah idan zai tahiyya yana cewa bismillah akwai hadisi da ake ruwaitowa daga Jabir dan Abdullah Imam an-Nasa'i ya fitar Imam Ibn Majah ya fitar da shi da su da wasu su ta hanyar Ayman ibn Nabil daga Abi Zubair al-Makki daga Jabir dan Abdullah daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya ce in zai yi tahiyya sai ya ce bismillah wa billahi at-tahiyyatu lillahi kaga ayi bismillah to amma wannan ruwaya ce wace akwai kuskure a cikin sa shi wannan rawi Ayman ibn Nabil a hadisi sa fitawa ne to amma kuma da mata an san yana da dan wani a wato ai su kurkucewa wani lokaci to wannan yana kuma cikin abin da ake aka tabbatar cewa ya su kurkuce a cikin kware da gaske na farko dai shi wannan hadisin ba da jami bane eh wannan kaga shi wato Ayman ibn Nabil aghraba fi asli sanad shi kansa wato asalin sanadin ba ba da jami bane wannan ruwaya hadisi ce ta Abdullahi bin Abbas shi kuma sai ya dauka ya kai ba jami kaji na farko kenan sannan kuma sai kuma ya kuskure su an samu kamar su Allah ibn Sa'ad yana ruwaito shi daga Abi Zubayr ne daga Sa'id ibn Jubayr da kuma Tawus daga Abdullahi bin Abbas wannan ruwaya tana cikin sahih Muslim kuma lai ba za ka hada shi da Ayman ibn Nabil ba dama haka nan ma yana za ka hada su balle kuma ma ya saba shi ba zai yi ba Allah ibn Malik Allah ibn Sa'ad tsaran Malik ne kusan malamai da yawa suna cewa ya Malik ba fiqhu ilimin fiqhu ya Malik Imam Shafi'i ne ke faɗa wannan magana ba ma Imam Shafi'i wanda yake dalibin Imam Malik ne sai ce Allah afqahu min Malik to kaga ba za ka je ka hada shi da wani wanda yake shi wato dama can kashi an san shi haka da yarin su kurkucewarsa haka zalika kuma wato akwai Abdurrahman ibn Humayd ar-Ru'asi shi ma ya ruwaito daga Abi Zubair daga Sa'id ibn Jubair daga Abdullah dan Abbas cewa wato basu ambaci wannan bismillah wa billahi ba da shi wannan Ayman ibn Nabil ya ambata dan haka ruwaya ce wacce take ziyara ce munkara Imam an-Nasa'i ga cewa la na'lamu ahadan taba Ayman ibn Nabil ala hadhihi ruwaya ba mu san wani daga cikin malamai ba da ya bi ba da ya mara wa Ayman ibn Nabil baya akan wannan ruwaya wa Ayman inda la ba asabi duk da shi ne wato ana karban hadisin sa babu laifi wal hadithu khata'un amma hadisin kuskure shi yasa malamai da yawa irin su Imam Bukhari Imam Tirmidhi a cikin ilal Imam Muslim a tamyiz Imam wato a Tirmidhi shi kansa wato duk sun ce wannan ruwaya na Ayman ibn Nabil kuskure ce saboda haka babu wani hadisi da ya tabbata cewa manzo Allah yana cewa bismillah kafin ya tahiyya amma dai abin da ake samu shine an samu ruwaya daga Ali ibn Abi Talib an samu ruwaya daga Umar ibn Khattab an samu kuma ruwaya daga Ibn Umar dukkan su an ruwaito cewa sukan cewa bismillah yayin da zasu fara tahiyya to shi ma Ali almuka fara faɗa bari mu fara magana kan sanadin nashi Ali ibn Abi Talib musannaf ibn Abi Shayba da kuma musannaf Abd al-Razzaq sun ruwaito wannan ruwaya zuwa ga Ali ibn Abi Talib to amma cikin sanadin sa akwai al-Harith al-A'war Harith al-A'war shi kuma wato malamai da yawa sun ce wa tsina ilimin hadisi malami ne amma kuma dai ana tuhuma shi da ƙarya Imam Sha'bi ya yana daga cikin ɗalibansa da suka dauki ruwaya a wajen sa amma sun ce makarici ne kaga bayan da ruwayar shi ta tashi ruwaito daga Ali ibn Abi Talib to banda shi kuma sai ruwayan da ake yi daga Umar ibn Khattab ruwaya ta tana cikin wato Sunanul Baihaqi wannan shine hadisin da muka fara kawowa a baya to a ruwayan da aka samu wannan dan gutsire wannan bangaren ne saboda mu fade shi a nan Imam Baihaqi ya rawaita hanyar Muhammad ibn Ishaq daga Ibn Shahab Zuhri da Hisham ibn Urwa daga Urwa ibn Zubayr daga Abd al-Qari yake Umar ke cewa idza jalasa ahadukum li yusallima min salatihi idan dayanku ya zauna zai yi sallama a sallar sa wannan zamanin da ake mata sallama aw yata shahada fi wasatiha ko saboda ya tahiya a tsakiyar sallar sa fal yaqultu yace bismillah sai yace bismillah khairul asma wato sunan Allah shine mafi fice sunaye sai kuma Umar yace at-tahiyatu salawatu tayyibatu mubarakatu lillah sai ya faɗi wannan tahiyya a haka kaga wannan kalmomi guda hudu sai Umar yace arba'un ayyuhan nas su hudu ne kalmomin nan ya ku mutane wato Umar yana koya ma mutane da ya faɗa ta tahiyyatu as-salawat at-tayyibat al-mubarakat sai yace to su hudu ne mutane ku rike su sai ya kaya ci gaba yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai yace atashahhud ayyuhan nas qabla as-salam tahiyya kafin ka ce assalamu alayka shine muka ce wannan kuskure ce shi kuma Muhammad ibn Ishaq yayi ba hadisin Umar bane wannan sai ya ce assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin sai umar ya ci gaba cewa wala yaqul ahadukum assalamu ala jibril daga yanzu ayyanku kare sake ce ku daina cewa assalamu ala jibril assalamu ala mika'il assalamu ala mala'ikatillah kawai sai ku dai ce assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin umar ke koya musu idan qala assalamu alayna idan ayyanku ce assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin faqad sallama ala kulli 'abdin salihin fis samawati aw al-ard zai zama yayi ma kowane bawa na gari addu'a kaga ba sai wannan ya waya kada shi ba sai ya ambata sunaye ba kaga sai anan aka ce Umar kaga ya ce bismillah khairul asma'i ya bismillah khairul asma' to ibn Ishaq ba shi kadai ne ya ruwaito wannan ruwayan ba akwai wato Yaqub ibn Abdurrahman az-Zuhri al-Qari shi ba ya mamara masa baya ya ruwaito wannan ruwaya ruwayar tana cikin musnad al-Awsat na Ibn al-Mundhir shima yace Umar yace bismillah khairul asma to shine wannan ake ganin to wannan wai Umar ya fada ne a matsayin ya bude ne da tahiyya din wannan bismillah yana cikin addu'a tahiyya ko ko a'a da zai fara ne zai fara kanta musu sai fara da bismillah ko ya da littafin Allah ai zai yi misali kaga mutum zai zo yayi wa'azi zai mun bari ya hawo zai yi kowa zai fara cewa ku tayya ya fara faɗa da wani dan nan du'a istiftahi ba dole zai dan gode ba Allah ya yabe shi saboda idan ka lura da yanayin ruwayar cewa aka yi fal yaqul to yace to shike ne sai aka samu bismillah wata kila bismillah nan jumla ce muhtarama jumla ce wata gilmammiya da aka gilmo da ita amma abinda zai faɗa shine atahiyatu lillah kuma inda abinda zai ƙara sa wato wannan ihtimalin yayi ƙarfi shine ai bayan ya gama faɗa sai ƙara cewa arba'un ayyuhan nas kaga dai ya ƙara kawo wani kalma sai kuma da ya gama kuma sai ƙara ci gaba da ya gama kuma sai ƙara yin wata magana kuma sai kuma ya ƙara ci gaba to kaga wannan akwai ihtimalin cewa watakila wannan wato jumla ce mutar da aka yi itiradinsa aka bujiro da ta aka gilmo da ita to amma yanzu da dai wato in kuma ma muka ce Umar ne ke yin wannan to zai zama daga ijtihadin sa ne amma dai wannan gaskiya akwai ihtimali kwarai da gaskiya a ruwayan Umar din nan ruwayan Umar ba lalle abin da yake yi kenan ba shi yana yin ta a matsayin wato sunna ce ba shi dai yana yin ta ne ya faɗa bismillah yanda zai koya mutane wanda kuma wannan da wani abu ne sananne yayin da mutum zai koya mutane wani addu'a dama zai kila ya fara da bismillah kuma ya gode ma Allah ko ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ko wani abu to amma an samu ɗansa an samu ɗansa ruwayar sa tana cikin muwatta Abdullahi dan Umar shi kuma ruwayar sa tana cikin muwatta Malik yake rawaitowa daga Nafi' daga Ibn Umar shi yana cewa bismillah din to da takila shi din yana cikin waɗanda baban shi ya koya musu shi kuma da yace da yaji bismillah sai yake ganin wannan bismillah tana ciki ko kuma ya kyautata ta shi kuma ya sa ta a sallah shi kuma ya tashi shi ma sai ya rika koya ga mutane kuma daga baya saboda daga baya an samu gabata an sami kaman Ayyuba Sikhtiyani yana cewa bismillah an samu Yahya ibn Sa'id al-Ansari shi ma yana cewa bismillah an sami kuma Tawus ibn Kaysan shi ma yana cewa bismillah almuhim ne kaga wannan gaskiya bai ba ijtihadi ne shi da wasu daga cikin sahabbai ma suka saba Abdullahi dan Abbas ruwayar tana cikin Musannaf da Ibn Abi Shayba ya ji wani ya ce bismillah sai ce a ka ce tahiyatu lillah kawai kaga wannan yana nuna maka cewa wannan bismillah wala ijtihadi ce aka yi amma Umar shi ya fara cewa ai wannan to ijtihadin sa ne duk da kuma ba wani tabbas ma shi ya fara cewa wata kila Abdullahi dan Umar ne ya fahimci wannan ya ci gaba da koya musu da mutane a haka suka dauka haka zalika wato Al-Qasim ibn Muhammad yake koya wa mutane tayya da cikin tabi'i ne wannan wato wannan almajirin Aisha sai almajirin nasu yake ce masa to in ce bismillah sai ce ai bismillah a kowane lokaci ana fadanta eh to kaga wannan yana nuna maka cewa wato bismillah bata cikin tahiyya wanda yake ganin wanda shi ya dage dan akwai wanda zaka ga sun dage suna cewa bismillah dan za su fada ko wani abu to in ijtihadi ne ya shiga ciki amma dai abin da yake sunna shine mutum ya ci tahiyatu lillah tunda babu wani abu da ya tabbata shi ma Umar din babu wani tabbaci da ake da shi kan cewa ya fada ne a matsayin yana koya musu ce bismillah a kinyi shefi ga abin da yake sunna aka ga sauran sahabbai duk su mara ba wannan ra'ayin baya ba in ba shi kansa wato Umar dan Khattab in ba misali da ake tsammani wanda aka samu wato da yankan shakku cewa yana yi shine Abdullahi dan Umar wallahi dan Umar kuma ka da ma kuma ka kashi da kokari eh yana da dan kokari kware da gaske wajen wato in ya ga wasu abubuwa da yake ganin za a sabu alkhairi sai ya sai yayi duk da wani lokaci kuma wasu daga cikin ɗan uwansa sahabbai suna mushi fada akan zakewa eh tunda shi kaga wani lokaci ya gami da sai ya ga manzo Allah inda zai zo ya samu kawai manzo Allah ya taba zama a wani da kalifa sai ya ce zai zauna kaga sauran sahabbai su fara masa baya akan irin wannan bibiyan aikace aikace da kuma inda manzo Allah ya rika yin wasu aikace wasu abubuwa ba to sannan sai akwai magana kuma in an lura a ruwayar Hisham ibn Urwa ruwayar da yake ai kaga ita ce dai ta hiyar da ake rawaita da Umar bin Khattab amma ita a tashi ruwayar sai ya ce al-mubarakat ba az-zakiyat ba shin to ya halatta yanzu in canja az-zakiyat zama zuwa al-mubarakat misali idan yi ta hiyar kamar Umar ko abin da ya kama da wannan sai in canza ta zama az-zakiyat ta zama al-mubarakat to shi Hisham ibn Urwa shi ma dai jawal ne a harkar nan wato kafafe ne abinda zai fi shi ya sa ya ruwaito sai ce al-barakat shi Hisham ibn Urwa shi kuma az-zuhri Muhammad ibn Shihab az-zuhri shi ma ya ruwaito daga babansa Urwa ibn Zubair baban Hisham shi kuma yana cewa az-zakiya kowanne ya shi Muhammad ibn Saqi yake cewa shi yana ganin ya furin jaya da ruwayar Hisham ibn Urwa saboda Hisham ibn Urwa yafi kowa sanin hadisin babansa kuma yafi lazimtan babansa akan Muhammad ibn Shihab az-Zuhri kaga dai wato ta tabbata cewa Urwa shike fadan wata ne ce mubarakatu ta ne ce wace ce az-zakiya to abinda yafi kama shine gaskiya kamar wannan dija din sun tabbata wajen az-zakiya to mutum zai yi irin wannan tiyana mu na Umar bin Khattab domin kaga wannan shi zai nuna maka cewa Umar ba su ɗaya da yake koya mutane ba wasu lokuta ne ya rika yi yana koyar mutane wannan tahiyya din wani lokaci kuma idan ya taso kaga a wannan tahiyya da muka karanta a cewa tahiyyatu salawatut tayyibat almubarakatid da kaga ba shi tahiyyan da muka saba sani cewa Umar ya koyar mutane ba wanda idan muke a malkiya eh an wai tahiyyatu lillah azakiyatu lillah wa tayyibatu salawatu lillah mushi muke yi kaga wato ba siga ba siga ɗaya bace Umar ke koyar mutane saboda haka a cikin sigogin akwai inda kuma wani lokaci Umar sai ya canja azakiyat ta zama almubarakat shi ba idan mutum ya canja ta babu laifi babu laifi ba za a ce yayi bid'a ba to wannan dai shine dai wato kusan abin da yayi mana saura sai magana kan tahiyya tahiyya ba wai ana bayyana shi bane wato kila a wasu hadisi za ka ga ana wuce wasu lokuta kaji manzo Allah ya wuce yana jin wani wasu daga cikin bayin sahabbai kamar zahirin hadisi suna bayyanawa to ko da ma sun bayyana din wannan a lokaci na shari'a amma dai abin da ya tabbata daga baya daga manzo Allah shine ana boye ta saboda haka tahiyya in za a yi ta ana boye ta shin yanzu idan zan yi tahiyyar me ma na boyewa shine in zama wato na gefe na yana ji kaza akwai wani magana da zaka yi zaka ga kila in za a ji alamar cewa me kake cewa koko a inji da kaina ko kuwa a ne kawai baki na ya rika motsi ba ma sai ni na san me nake faɗa kawai to akwai malamai da suke na farko dai in ce wai zan zo in zauna gaskiya ba yi da wani wato wani ƙarfi in ce zan zo in zauna kan mutane da yawa sai sun ji tahiyata saboda idan suna jin tahiyata za ka ruɗa su eh saboda haka to za ka yi jani da su kai ka faɗa wani abu shi kuma yana tsani ya ma faɗa kuwa shikenan sai su kurkuce shi ma dai ya manta saboda haka ka ji yadda kanka shi yafi to kuma ji yadda kai din kuma shin in ji yadda kai na ya zama ina dan ji a kunni na ko ko a ina motsi da baki wasu malamai suna cewa sai dai a ka ji yadda kanka to amma dai kaman yadda ke shine zaɓin wasu daga cikin malamai suna cewa a'a kawai in kai san abin da kake faɗa shikenan kuma wannan yafi kamala gaskiya yafi wato zama asseti shine kuma yake tsammani zaɓin Sheikh Sa'id Ibn Taymiyyah cewa mutum zai iya jin da kanshi ba wai zai yayi yadda za a yi wani zai ji shi ba ruwayar da take nuna cewa sunna ce a rika wato asurta tahiyya shine abu ne Abu Hurairah da ya fitar da shi a cikin sunan An-Nasa'i ya fitar da shi Ibn Khuzaimah Al-Hakim Al-Baihaqi ta hanyar Muhammad Ibn Ishaq shi ne wannan mutumi da muka karanta hadisi da shi a baya daga Abdurrahman Ibn Al-Aswad daga babansa Al-Aswad daga Abdullah Ibn Mas'ud cewa min as-sunna an tukhfi tashahhud yana daga cikin sunna wato ka koye tahiyyanka karka yi ta a bayyane mun suka ce sunna suna nufin sunnar manzo Allah kada su sahabbai ba ba su da malamai su malaman nasu dai ne Abubakar Umar da sauran su malaman su ne amma kuma ba sa ba sa cewa sunnan Abubakar kawai a shiru a sai da ce sunnan manzon Allah su kace to sunna shi suke magana wannan isnadin ne shi ma mai Hassan saboda shi wannan Muhammad ibn Saqi sai da ce isnadin Allah za a ce ya ce an Abdurrahman ibn al-Aswad yayi abinda ake ce ma'ana ana shi kuma yana da abinda ake kira a tadlis tadlis shine wata irin maguɗi da yake yi ya bai ji hadisin ba wajen shi wannan mutumi amma sai ya zo da wata an shi ne bai ce ya ji ba shi bai ce bai ji ba to koda ma ba abu da wata riwaya wannan wato saboda dumbin malamai kusan ijma'i na malamai akan cewa wato tahiyya ana koyeta to wannan zai nuna cewa a dai wannan hadisin bai wannan maguɗin ba saboda haka hadisi ne ya taqawa bi amal muslimina khalafan an salaf koda ma mun ce ma wato shi kadai ya kadaita da shi ba lai ba shi kadai ya kadaita da shi ba wato akwai da bara masa baya al-Husayn ibn Ubaydillah an-Nahai ya riwaya sana cikin wato musadrak na al-Hakim shi ma ya fitar da shi daga Abdurrahman ibn al-Aswad daga babansa daga Abdullah ibn Mas'ud haka ne cewa min as-sunna an tukfi tashahhud kuma abinda yake da wannan ma'ana saboda haka ne tahiyya ana boye ta ne ina jin wannan sai yayi ya isa ka kare zama wani kuce mun ji ma tahiyya sai dai abinda watakila zan kara da tsokaci shine akwai hadisi mawdu'i na ƙarya da ake yadawa game da maganar tahiyya hadisi mawdu'i da mutane suke yadawa cewa at-tahiyyat ismu ta'irin fil janna ismu ta'irin fil janna ala shajaratin yuqalu laha aw ala shajaratin tuqalu laha at-tayyibat bijwari naharin yuqalu lahu as-salawat haka suke fada suka ce wai at-tahiyyat suna wani tsuntsu ne wai aljanna wai kace to at-tahiyyatu billahi kamar wani ka kira wani tsuntsu ne wai ayo da tsuntsu da Allah ne sauransu to suka ce wato at-tayyibat wato shi wannan tsuntsu wai yana kan wata bishiya ce ita kuma bishiya sunanta at-tayyibat shi kuma wannan wato bishiya ita kuma wannan bishiya tana gefen wata ƙorama ce da ake kiranta as-salawat to wannan hadisi ne na ƙarya da ka kawo saboda zaka ga duk haka yana yawo za ka ga wani lokaci yana yan yawo hadisi ne na ƙarya bai tabbata zuwa ga manzon Allah ba ko kada hadisi ne babu wani sanin da ya isa zuwa ga manzon Allah da wannan ma'ana sai ka karka tsaye in ka ji wannan hadisin ko a WhatsApp ko a wuri ka ce wannan hadisi ne aka manzon Allah ƙarya lalle idan ka gani to kai wo a can sama ba kasa ba a can sama sai ka ce to wannan hadisi ne na ƙarya a kula kwarai daga sai ai tambihi ita lafazin at-tahiyyat as-salawat at-tayyibat as-salam ar-rahma duka ai muka ce at-tahiyya jami'i na at-tahiyya gaisuwa gaishe at-tahiyya tana nufin at-ta'zim wal ikram wato girmamawa ubangiji kana cewa ya duk wani girmamawa duk wani dangi na girmamawa da wani karramawa to ubangiji ne ya cancanta a mashi ita duk wani da zaka girmama shi a duniyar nan to zaka girmama shi ne idan wato ubangiji ya halatta maka girmama shi kuma girmama shi zama yana kasar girmama ubangiji yawa to wannan shi at-tahiyyatu lillah kana cewa ya duk wani anwa'u ta'zim wal ikram dukkan su sun cancanta ne ga Allah ta'ala as-salawat wasu suka ce jami'i na sallah sai zama duk wani sallah da zaka yi na Allah ta'ala ne wato ba kaga ba a yi ma ko annabi sallah ko ya zama as-salawat tana tafin ad-da'awat dan dama wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum as-salat tana tafin addu'a sai zama abinda ake magana shine addu'o'i da mutum zai yi addu'a kuma akwai du'a masala du'a wa ibada akwai addu'a na yaban ubangiji akwai kuma addu'a kuma na roƙan sa to duka wani na Allah ne addu'a wa ibada addu'a ko al ibada ji manzo Allah a cikin hadisin Tirmidhi saboda haka shi ma wannan kana tabbatar ma ubangiji cewa dukkan wani dangi na bauta to Allah ta'ala kadai zaka ba at-tayyibat yana nufin wato tsarki tsarkaka kana kaman kana cewa ne ubangiji ya tsarkaka da dukkan wata nakasa sannan kuma duk wani aiki da zaka masa wato zaka mishi ne shi aiki ne shi ma mai tsarki aiki ne zaka mishi mai tsarki wanda babu shirka babu sofanan riya a ciki kaga haka at-tayyibat kenan saboda haka a cikin hadisi Allah ta'ala bazala yake cewa inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban Allah ta'ala mai tsarki ne baya karba sai abin da yake mai tsarki dan haka duk abin da yake ba mai tsarki ba duk wani aikin alkhairi da kake da kake yi shi a duniya in dai baka tsarkake niyya ba to ubangiji ba zai amsa ba wannan shine abin da kamata a sani assalam wato suna ne na ubangiji assalam to ana kamar ana tawassuli da sunan ubangiji na dinna ubangiji shike kawo abinci ana tawassuli da shi wajen ubangiji ya malala amincin sa ga annabin mu annabin rahama sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran duk wani bayi daga gari kaga duk an musu da an musu addu'a kenan kaga wato musulmi ya kallama suna da alkhairi ne ga dan uwan shi musulmi ko yaushe zai zama yana musu addu'a yana mushi mushi albarka wato yana musu addu'a wato fata alkhairi arrahama to kaga babu amfanin gaba kenan saboda in ma ka je kana ka ba da dan uwanka to a tayyanka dai ka roƙa mushi in ma za a je a shirya a shirya arrahama arrahama rahama ince rahama dai yanda kace kanka yi wani ya daga cikin abubuwa kamar rahama soyayya wasu abubuwa ne na an dai san in an gasu an gane su amma in kace zaka tarihi su ma ba za ka iya tarihi su ba rahama shi wanda rahama tausasawa da sauransu da kuma jin kai rahama ubangiji shi wanda rahama ubangiji rahama ubangiji ba dai take da rahamar rahamar bayi ba ina wane bawa Allah ta'ala yana da rahama kwarai daga cikin fadar rahama daga cikin rahamar sa shine wato duk abinda bawa ya ga dama ya mulmulo zai iya gaya ma ubangiji amma ba shi zai hana ubangiji inda zai bawan zai roka zai daga hannu ya roka ba sai ubangiji zai bashi abinda yake nema ubangiji ya ce shi fa bai dada bai suka ce a kana da shi amma duk da haka ko in ya daga yace ya ubangiji ba ni zai bashi yace ya ubangiji ba ni lafiya ko ba lafiya wato ka tsare ta da dukkan wani na kasa ubangiji zai wannan din sa zai amsa masa addu'a shi maza yake cewa ma ahada asbara ala adhan yasma'uhu min Allah babu wanda yake iya hakuri da cutarwa mai girma irin Allah ta'ala yad'una lahu waladan thumma yu'abihi marzuqan sai yana da da amma kuma Allah sai addu'a Allah zai amsa musu in ba su lafiya kuma zai ba su lafiya idan wani abu ya fada musu kama jika bala'i yunwa shikenan duk sai lafiyar da su ya cire musu wannan abubuwa in ba ubangiji ba mai wanda zai iya wani kaga wannan fadin rahama su ce dama kuma ya ce rahama su ta rinjaye fushin sa barakatuhu albaraka albaraka shine alkhairi mai yawa wato ubangiji yana da alkhairi mai yawan gaske wato alkhairin daga nan ka samu albirka albirka ita ce kamar wata koraga ko wani dan kujidifi da a cikin sa ruwa yake a wuri daya to zaka ce ubangiji yayi maka albarka to ita alkhairin ne ubangiji zai yi malala ka a jikinka to ma kwata kwata ba za ta dinga wata tanga tanga ba za ta fita ba Allah ya bada albarka wato za ta zama kamar ruwa wanda yake ya tare a waje guda ya yi tafiya ko ina saboda haka idan ubangiji ya maka albarka to ba wanda ya isa yi maka albarka Allah ta'ala ya bada albarka saboda haka wannan dai wato kalmomi ne masu kyau ne yabo wato bawa yake fara matashiya da shi kafin ya ruka abin da zai ruka shi sa Ubu Zala yake cewa wato idan ya gama to falita khayr min al-mas'alati ma sha'a saboda ai ya riga gama yabo kamar fata a ce da yake a tsaye ai yana gama wannan ran fatihan to ya gama yabo shikenan sai ya kuma ruka abin da yake so to shi ma yanzu a zama da yi sai da ya gama yaban ubangiji at-tahiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah duk wannan ka gama yaba ka kuma roki ma bayan Allah alkhairi to daga nan kuma sai kuma kai ruka ruka naka kaga wato babu san kai babu san kai a cikin addinin musulunci anan idan an lura a cikin wannan kan ya maza ya hada mana kalmatu shahada guda biyu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu cewa na shida babu ta da gaskiya sai Allah kuma annabi muhammad manzon shi ne anan akwai wata ishara akwai isharar cewa duk yayin da musulmi yace yayi kalmatu shahada to yana jin da alƙawarin sa ne da Allah ta'ala cewa ba zai bauta ma kowa ba sai Allah saboda haka kowa ya fahimci yayin da yake ya faɗa kalmatu shahada kamar yana ƙara tunda alƙawarin sa da Allah ta'ala cewa ba zai bauta duk wani abin da yake sunan sa bauta to Allah kadai zai yi ma wannan bautar ba wani ba sannan kuma idan yace wa shi Allah Muhammadan abduhu wa rasuluhu kamar yana jaddada alƙawarin sa ne na wato gaban miyar da'a ga manzon Allah wato da'a manzon Allah kawai zai ba wato duk wani shari'a in zai yi da wani yanda zai bauta ma Allah to dole sai ya bi tabarkin da manzo Allah ya sanya mutane akai kaga a nan zai mu samu al-ikhlas wal mutaba'a al-ikhlas shine mutun yayi dan Allah yayi tauhidi kar ya shirka to bi yayin da ce ashhadu an la ilaha illallah to abin da yake fara ke in yace ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yana cewa duk abin da zai gina neman lada to zai gina shi akan sunna ba akan bid'a ba ba akan san zuciyarsa ba ba akan shari'an wani ba a shari'an ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kaga a idan ma mutum wani bid'a wata bid'a yake yi to duk sallah idan yayi yana yi makan sanadi bai sani ba duk sallah yayin da yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu muhammadan abduhu wa rasuluhu kamar yana yi makan sanadi ne shi da yake zuwa wurin wani yana bashi wata shari'a ya bauta ma Allah da ita ana ce ana kamar ana mushi isharar cewa ai ga shari'ar manzon Allah nan akan ta kai alƙawari ya kabata Allah ta'ala ya tabbatar daga dagan mu akan yima manzon Allah da'a insha Allah yanzu bari mu shiga lokaci za mu shiga hadisi na gaba malai ce wa an Abdurrahman ibn Abi Layla قال لقيني كعب ابن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم innaka hamidun majid wannan a haka malai ya kawo wannan hadisi a wata nuskha kila in akwai wanda yake da nuskha ba irin tawa ba ta zo cewa kama sallata ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim haka ta zo to kuma shi ta ma wannan karin da ta tabbata haka yazo a wurin irin nawa ko irin nawa ne ko haka ina jin ga wanda yake da nuskha ta wannan Mahmud Al-Arnaout wanda ko wata sabuwar taqiqi da wannan shi Al-Arnaout yayi shi ya kawo ta da irin wannan sunfuri din kuma ita ma ta tabbata babu matsala ta tabbata a cikin mutakafai na hadisi ga hadisi daga Abdurrahman ibn Abi Layla Abdurrahman ibn Abi Layla babban tabi'i ne mai falala kwarai da gaske qala yake cewa laqiyani Ka'b ibn Ujra sahabi Ka'b ibn Ujra ya hadu da ni فقال سيتي ألا أهدي لك هدية بنا باك كوتابة كمر يا قيش سيتي تضوء باك كوتابة إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا للي مزع الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا يا متو وجم فقل لا سيمك شيء مسا يا رسول الله يا مزع الله قد علمنا كيف نسلم عليك من سن يا يذائمك سلمه wato ai da ta suna cewa assalamu ala nabi assalamu ala mika'il assalamu ala jibril ai suna fara haka sai manzo Allah ya ce a ku ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu sai ki ce wato yanzu mun sanya zamu maka sallama fa kaifa nusalli alayka to ya zamu maka salati tunda ai a cikin aya da take magana ai manzo Allah salati ai in allura tayi magana abu dami ne sallu alayhi wa sallimu taslima sallu alayhi kum salati sallimu taslima kuma ku yi masa sallama to an koya musu amma salatin ba a koya musu ba shine suke cewa to manzo Allah a koya musu qala sai manzo Allah yake cewa qulu ku ce allahumma salli ala muhammad kaga fa sahabba da larabawa ne ba wanda yanzu zai larabci ne duk larabawan yanzu ba da duniya shi ba larabi ne wanda ba wani wannan balle wanda shi dama jujin mushe ne shi a bakin fata ne ma kila kowa shi malatu ko yayi irin amma zai cewa zai iya kawo wata salati da za ta fi da manzon Allah ta ina duk wanda ya faɗi wannan magana yalle ya kamata a kama shi a wurin mummunan duka wato a saka ya ci sai ya tuba in bai tuba kuma a sani me za a masa gaskiya amma wannan rashin kunya ai yawa Ka'b ibn Ujra manzon Allah ya fito wurin sahabbai suka ce masa wai yaya za mu maka salati sai ya ce Allahumma salli ala Muhammad ku ce ya Allah ku yi manzon Allah salati ya Allah kai manzon Allah salati wa ala ali muhammad da kuma alayen gidan annabi muhammad mutanen gidansa kuma sallaita ala ibrahim kamar da kai salati ga annabi ibrahim innaka hamidun majid lalle kai godaje ne majidun kuma mai girma wa barik ala muhammad kayima annabi muhammad albarka wa ala ali muhammad kuma kai albarka ga mutanen gidansa kama barakta ala ibrahim kamar yanda wato kai albarka ga annabi ibrahim innaka hamidun majid lalle kai godaje ne kuma mai girma wannan ɗaya daga cikin salati da ya tabbata kenan salatul ibrahimiyya da ake yi wa manzo Allah ragowan idan mutum yana sai ya duba sunnatul salatul nabi al-allamah al-muhaddith Sheikh Nasir Al-Albani ya kawo su kala ko wanne mutum yayi kuma ya tabbata saboda haka wannan salati da muka karanta nan to ita ce salati da ake yi wa manzo Allah sallah duk wanda yaje yayin manzo Allah wata salati da ba wannan ba to yana cikin tsammari ne tsammari yake yi za ta yi ko ba ta yi ba amma dai wannan salati idan yayi ita ce salatin da wato kai tsaye zai fadi cewa wato yayin manzo Allah salati kuma da yawa malamai wanda suke bin diddigi suna cewa wannan salati ita ce ta halaka sallah kai da zaka zo da wani salatin ka ba kai a larabcin ka in a wajen larabci in a waje ne a wajen wato a wajen sallah mutum zai iya kawo wani salati ko ai ga wani lokaci kaga muna cewa in an ce Muhammad mutum sallallahu alaihi wasallam to takaitawa ko a ce alaihi salatu wassalam duk muna fadan wannan amma a cikin sallah baka cewa dai da wasu daga cikin Shafi'iyya sun ce zaka iya fadan jumlan farko amma dai za mu yi magana kan ita ma wannan ra'ayin amma duk da abinda muke so in kai mu wannan shine salatin da ake yi a sallah saboda haka kar wani wani dalili ya sanya mutum ba yin salati da yake kamata da shi lalle zai haddace salati ɗaya daga cikin salati da ya tabbata manzala ya koya wa sahabbai ya rika yin salati da ita eh ba wani salati da zai yi wanda zai yi salatin manzon Allah duk wanda yake wannan to ya nuna karar cewa shi jahili ne ko mai son zuciya a nan ka an lura kamar yadda muka faɗa manzala ce kama sallita ala ibrahim kai manzon Allah salati kamar yadda kai ma annabi ibrahim salati to abinda kamar yadda aka sha faɗa abinda ya shahara ai ko ma abinda duk aka sani tabbas manzo Allah ya bi annabi ibrahim to ta yaya za a ce a yi mishi salati irin salati na annabi ibrahim alhali shi din ya fi annabi ibrahim falala tunda abinda ya bi aka saba sani idan aka yi sama al-mushabba da al-mushabbahu bihi aka kamanta ka da rana in aka ce ai wane wato haske ne da shi tamfar rana to kaga anan ai an abinda aka manta ka da shi ai ya fi hasken to abinda aka saba sani shine al-mushabba da al-mushabbahu bi shi al-mushabbahu bi ya fi al-mushabba abinda aka manta ka da shi to an fi tsammanin ya fi ka hasken saboda haka aka kamanta ka da shi to anan kuma sai aka ce manzo Allah ayi salati inda salatin da aka ma annabi Ibrahim kaga ce ashe wannan kaman ba yana nuna annabi Ibrahim ko ya falala ko wani abu bane ba to malamai suke bada wato amsoshi da dama kan wannan matsalar amsa guda biyu ita ce muka faɗa a wancan lokaci ita kuma za mu maimaita a yanzu amsa ta farko shine abin da sai Ibn Qayyim ke faɗa suka ce ai anan a mazala kaso biyu samu kasan farko shine aka shi za a yi mishi nashi salatin da shi da mutanen gidansa nasa sannan kuma akwai salatin kuma annabi Ibrahim da mutanen gidansa shi kuma mazala yana cikin kuma mutanen gidan annabi Ibrahim da so idan aka ga aka yi wannan wancan aka yi ma aka mana aka manashi shi aka yi aka ma annabi Ibrahim to zai je wurin annabi Ibrahim an so nashi raba to idan yanzu kuma sai hada kuma da nashi shi ma da aka masa to kaga yanzu ya fi yawa kenan kaga ya fi nashi ya fi yawa wannan kaga wannan shine mai kyan gaske wannan shine da malamai ke kawowa mai kyan gaske magana da rabi da tafi wannan kyau ni a waje na shine abinda al-allama ibn al-uthaymeen yake faɗa cewa wannan al-kaf ba ta tashbihi bace kaf ce ta ta'rif ta'rif shine abin da za a kawo maka za a ga maka wani dalili abin da ya faru a baya saboda kai wani abu a gaba kamar kai kana tare da danka ne sai danka yake cewa ai babaka kamar yadda ka sayi ma yayana wane keke ni ma ka sayi min keken ta makanta da shi kaga anan ba yana sai ya ce maka wai kamacicin da yake sai ya hada maka tsakanin shi da wansa ba ya ina sai tuna maka cewa kamar yadda kai mishi a bayan nan kai ma to wannan zama dalilin da shi ba zaka masa yi kaga dalili yake baka wannan shi ake at-ta'rif kafu ta'rif so shine abin da shi ibnu uthaymeen ke cewa anan ana kamar roƙon Allah ta'ala ne wani wato falala da wani tagomashi ne ma annabi ibrahim a baya to shi ma a yanzu yayi ma manzon Allah wannan tagomashin sai dai kuma kowa da irin girman tagomashin in an tashi za a yi muzala nashi da ya dace da shi kamar yadda shi ma annabi ibrahim aka mishi nashi da ya dace da shi wannan kuma a larabci akwai shi kafin tana zuwa litta'rif Allah ta'ala cewa kazalika ja'alnakum ummatan wasata Allah ta'ala ya sanya ku al'umma mafi fitar al'umma alan ba wai kamar tace ne ake nihi ba ana faɗan dalili ne wato ta'rif ake gaya mana ana gaya mana wato kamar dalilin da Allah ta'ala ya sanya yayi wato al'umma mabibiciya haka zalika idan misali idan mutum yana roƙon Allah zai iya cewa ya Allah ka fahimtar da ni ko ka bani ilimi kamar yadda ka ba annabi Muhammad anan ba kana da maganan ba kana maganan kawo ba kana maganan tunda dama duk falalar shi ce ko ka fahimtar da ni kamar yadda ka fahimtar da annabi Sulaiman ba kana nufin wai irin fahimta annabi Sulaiman a baka irin ta kawo ba a kana maganan tunda duk falalashi ce shi yayi ma annabi Ibrahim din annabi Sulaiman din shi yayi ma annabi Muhammad din to kai ma ya maka taka ta tace to wannan shine abinda mallamin ke magana in ma an ci tajbihi zai zama tajbihul hal ne bil hal hali ne ake kamantawa ba wai wannan ba kamar yanda kuma idan mutum ya tashi zai ce ma iyayensa zai ce ma da ka kyautata ma iyayenka kamar yanda suka rene ka kana karami anan ana son a tuna maka wani abu da suka maka ne a baya saboda a yanzu kuma ya zama dalili ne sai ka baya kingiza ka wajen ka kyautata musu to kaga duk wannan ana kirki a kaf li tashbih wato kafun ce da take zuwa saboda afwan kaf li ta'lil da take zuwa saboda nuna fadan dalili to sai hukunci na mamzala salati to to ba akwai magana hukuncin yi wa manzo Allah salati na jin kuma baki a nan ko ko kuma dan yi madan fada dai mu fara hukuncin yi wa manzo Allah salati a sallah shin wajibi ne ko ko a sunna ne ka san shi ba akwai wannan matsalar yi wa manzo Allah salati a sallah wajibi ne ko ko sunna ce wasu habbi ne idan mutum ya bata ma babu laifi ko ko rukuni ce a sallah idan mutum ya sake ma bai yi ba to raka'a ce ma baki da zaka sai da rakan duwa ba ta dauka ba ihtimali guda uku hanafiya da malikiya mu mazhabin mu na malikiya abinda muka tabbu shine sunna ce kuma bal mu malikiya ba muna cewa idan mutum ya barta da mantuwa to ba zai sabata sujada ba wannan idan ka duba cikin abba ibnu aziz al-qayrawi abi risala abin da ke fada kenan yake cewa da ya gaba kawo wato tahiyya sai to zai kawo kuma salatin annabi da sauran ko addu'a da ake yi da neman tsayi da sauran su sai yake cewa fa in sallamta ba'da hadha ajza'aka idan daga nan kai sai assalamu alaikum to ya isa maka kaga wannan shine wato abin da ake ruwaitowa daga Imam Malik shine kuma wato ra'ayin su Sufyan ats-Tsauri shine kuma ra'ayin wasu daga cikin malamai Hanafiyya da sauran su akwai kuma malaman da suka tafi akan cewa ila ai duk wanda suke yabar wato salatin annabi to ya bar wato abin da zai bata mishi sallah nawo Shafi'i shi ya faɗa wannan magana shi yana cewa ba kusan rukuni ce a wajensa idan ka bar salatin annabi kaga ai kisa ma shi yake cewa ma hatta a tahiyyan tsakiyar nan sai a mishi salatin annabi saboda ita salatin annabi a wajensa ba karamar abu bace su ma Hanabila suna cewa wajibi ne sai an kawo ta kawai mutum ya bata haka nabi sallallahu alaihi wasallam ta bace da ganga sai dai in ya bata kuma shi ne za a zo a yi magana akan meye ne zama hukuncin saboda ta amma su kuma Shafi'iyya yan baya akwai wani magana da suke yi wannan sokana kaga suna cewa wajiba ce amma suna cewa in dai ce Allahumma salli ala Muhammad ya shiru to yau ya zo da wajiba fa amma ba din cikin shi ɗaya ne duk tahiyya yanzu tahiyya afwan yanzu Fatiha kawai dan na kanta aya ɗaya sai a ce na zo da Fatiha duka ba za ta da isa mun ba sai na kawo ragowa sai ka ita wannan Allahu sallallahu alaihi wa sallam zubi daya ce abu daya ne Allah ku faɗa wannan maganar ba ta da karfi sai Allah mu tsaya akan ta ba akwai riwaya daga Imam Ahmad cewa shi duk wanda ya bar salatin annabi to ya maimaita sallah kawai ya maimaita shi ma Imam Shafi'i ayya kai faɗa Imam Shafi'i ce in mutum ya bar wato wa salatin annabi to ya maimaita wannan wasu da ruwaya ce daga Imam Ahmad a dangaci da ganganci akwai al-ajurri a cikin shari'a yake cewa man lam yusalli fi tashahhudihi al-akhir duk wanda bai yi salata annabi ta yi na karshe ba wajaba alaihi a'rifa salatu wajibi sai ya mutu sallah dan haka kaga magana ce fa me wannan me karfi wajen malamai yi manzo Allah salati to wannan kaga da wannan wasa ta annabi ne ma fa ba wani zai yi wata salati daban ba to amma su abinda ma isa su ma malik suke cewa su akawuri suke cewa a'a ba dole bace shine wannan dai hadisin da muka karanta a ƙarshe an ce walita hayyal min masalati ma sha mutum zaba abin da ya ga dama kaga aka sanya abin ta zama wato aka bashi kamar ganin dama to suka ce to ita ma salati ta annabi ta shiga ciki inda bayan ta hiya ce wani ta hanyar min masalati ma bada lahu wani ta hanyar min masalati a ajabahu irin wannan
Allah
Na'am. Zan yi magana kuma insha Allah. Let's say insha Allah. Zan yi magana.
Na ganin kamar lokaci yayi kuma ba za mu iya karshe bayanan ba. Mun da alai hal da mun fara yi wasu maganganu akan wanda suka ce wajiba da wanda musu ce suka ce sunna ce. Zabu zo mu tashi akan wannan hujja. Walaita khayr min al-masalah ma sha'a ya malami ce kallan wannan hujja. Shin hujja ce za a yi hujja da ita boko a'a akwai yara akan ta da wasu da su malamai suka yi za mu karanta ba mu faɗi wannan zamu yi wannan karatun insha Allah a zaman mu na gaba abinda muka ta jaji Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana sai dai a takace abinda malam yake faɗa game da shi salatu annabi ko da mun zo wurin ban mu dan shafa kanta Allah salatin da ubangiji ke ba wajen Allah shine wato ya ci gaba da ɗaukaka matsayin sa yana kuma wato ɗaukaka ambatan sa wajen al-malaul a'la can asaba mazala kullum idan ubangiji ya masa salati to kuma yana ƙara ɗaukaka matsayin sa ne yana ƙara masa wani faɗan falalan sa shi zaka ga mazala ba wanda san ajadin wato falalan mazala wurin Allah ta'ala ito ai su suka yi addu'a suke yi su suna addu'a ne suna roƙan masa amma shi ubangiji dama wani sai roƙa ai shi shike yi dole haka shi kawai sai dai a fari sakamako amma mun kaga bayi muna roƙan manzon Allah ne kuma mutum ya roƙa ya ta karkare ya roƙa shi ma manzon Allah saboda in an je can shi ma ya za a masa ramako za a mishi in kuma yana da sakaci ba ya roƙo to shi kenan Allah ta'ala ya tabbatar da gadigan mu wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.